idan ma kowa a Najeriya bai ji dadin dage gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisar tarayya ba, to banda ƴan jam'iyyar APC a jihar Zamfara, musamman magoya bayan bangaren ƴan takarar gwamnatin jihar Abdul Aziz Yare. Har ya zuwa daren jiya dai jam'iyyar ta APC a jihar bata san makomarta ba a zaben, sakamakon matsayar hukumar zabe na cewa jam'iyyar a jihar ba ta da ƴan takara a zaben na bana, kuma ba a bada wata sanarwar warware wannan matsayar ba kwatsam sai ga sanarwar dage zabe.
A sunana Aminu Isa Walin Benero, alhamdulillah wannan zabe da aka daga shi ya zan alkhairi gare mu, domin rashin daga shi zai kawo danna doka ta ƙasa wadda kotu ta Sokoto Court of Appeal ta bada hukuncin da cira ma kotu dake Abuja, wadda ita hukumar zabe take ikirarin ta dauki decision dinta.
Sunana Sadiq Sani Sadiq. Alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi, wanda ya nuna mana wannan rana wadda mun ka dade muna jira. Ni na jira din dagawa. Akwai matsaloli da yawa ba jihar Zamfara hatta da wasu jahohi. Muna guri muna fata dagawa gada an kai duk inda matsala take, tun daga matakin Abga har zuwa har PDP a APC su danke matsaloli domin a yi zabe lahi a wace lahi wanda ya ci a ba shaki.
To sai dai a bangare daya, duk da yake ƴan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar da suke ta murnar matsayar hukumar zaben, duk da yake basu ji dadin dage zaben ba, to amma suna ganin ba wani tasiri da hakan zai haifar.
Sunana Honorable Nasiru, ya kamata kauran namuda. Wannan abu ba an daga zabe bane a dalilin jam'iyyar APC a jihar Zamfara, domin ba ta da ƴan takara ya zuwa jiya da asuba kanin ma a faɗa an daga zabe jam'iyyar APC ba ta cika ƴan takara. Jam'iyyar PDP ko gobe aka ce a aza ƙuri'u a aza akwatunan zabe za mu iya kada jam'iyyar APC ko da ta samu ƴan takara. Al'ummar jihar Zamfara sun riga sun dau haramin zaben jam'iyyar PDP a jihar Zamfara, don haka babu babata da wani alaka da daga zabe na manufar jam'iyyar APC a jihar.
Amma ya kaji da aka daga zabe, ya kuka ji?
Eh, ban mu ji dadi ba kam, domin mun riga mun shirya aiwatar da shiga wannan zabe da karfin mu.
To ko wannan kan iya kasancewa wata dama ga jam'iyyar APC a jihar domin samun shigar ƴan takarar ta a zaben. Tambayar kenan da nayi wa kakakin gwamnatin jihar ta Zamfara Ibrahim Dosara.
To fatan mu kenan dai a tabbatar da cewar ƴan takarar mu duka gabaki daya sun samu shiga kuma an yi zabe da su a lokaci guda tare da sauran zabubbuka. Wannan shine fatan mu.
Kana ganin akwai yiwuwa haka din?
To wannan kuma ta rage ga ita hukumar zabe sai irin abin da suka yanki shawara akai. Amma ba zan ce komai ba dan gane da wannan batu, saboda lauyoyin mu suna gudanar da aiki akan wannan abu.
Da tsakiyar dare ne dai hukumar zaben Najeriya ta bada sanarwar dage babban zaben kasar da mako daya. Lamarin da ya sa al'amuran yau da kullum suka dawo tamkar yadda aka saba a babban birnin jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.